Amurka a Washington DC. Gobeni shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.3 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai da Jamhuriyar Nijar a tashar Voice of Africa akan mita 102.5 zuwa FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka haɗa da radio amfani sarauniya da kuma miya. A can kuma sun kusar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mutane da gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Ni Amina Bahari Auna zan gabatar da shirin. To jama'a kamar yadda kuka sani a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma 8 ga watan Agusta na shekarar 2023 maganar kenan. Na yau wakilin sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a gauran namu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. To jama'a sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe. Masauraran mu za mu yi tattaki zuwa birnin Accra inda wakilin sashen Hausa Hawwa Abdulkarim Young Pioneer ta halarci wani taron baje kolin kayan zamani na mata. Hawwa Ugareki.
Tabbas hijabi ko kuma rufe dukkanin al'aura wajibi ne ga kowace mace musulma. Haka kuma sutura ko kayan sawa suna ɗaya daga cikin abin da ke sutura jikin dan adam. A Ghana, Hajiya Hadiza Balafaila shugaban Modest Fashion Show wato wadda ta sasa taron baje kolin sutura ko kuma kayan sawa a Ghana inda ta tattara masu dinki daga sassa daban-daban domin su baje kolin kayan dinkin su ta hanyar sakawa ga masu iya tafiya ko masu ado wato models don nuna wa jama'a yadda aka zamanantar da dinki a yanzu da inda aiki ko kuma sana'ar dinki ya kai a duniya. Manufar taron shine a nuna wa musulmi musamman mata ko mace cewa za ta iya dinka dinkin da ranta ke so ba tare da ta bayyana al'aurar jikinta ba. Yayin da muka tattauna da wasu da suka halarci taron su bayyana jin dadin su da kuma nuna inda za a yi gyara a cikin taron.
Ya okay suna na Murshida amma ana kira na Rafael.
Kin ga shiri daban-daban ya kwantar miki da hankali ko ya baki shawara abinda aka yi?
Wallahi ya bani shawara sosai cause yanzu honestly Muslim women, Muslim ladies, Muslim girls yanda muke dress fashion ya bari yanzu kowa na try na look modest ba classy fashion kowa na so ya look beautiful ba yet modest with their beautiful headgear. Wadan su yi shi ta ba da wani ya yi shi da jab wani kuma ya yi shi yanda yake so duka. At the end of the day it's still working. So nice program, nice show, beautiful ladies, alhamdulillah, successful program too.
Kina ga wannan program ya taimaka mata su rage shigan banza da suke yi
sosai insha Allah. Don gome yanzu abin da masu dunki most of them duka suna dunka designers na ladies nan na gwada musu yanda ya kamata su dunka rigan na in a modest way but it looks classy at the end.
Na gwada akwai gargadi da zaki yi matasa a kama sana'a hannu
sosai ma especially dinki wanda dai bai shi ga yayi inda aiki hannu ne a mace ya kamata kai sana'a ya kamata ki sana'a.
Ya ku ya suna Hajiya Samiha. Ya ku wannan taron da aka yi yau na shiga kaya dinki daban-daban ya baki sha'awa?
Wasu dai na da ban sha'awa, wasu kuma
to akwai
gyara sosai.
Kin kiya ki ba shi kaman kashi nawa?
Percentage 60%.
Ya yi kyau.
Ya
baki sha'awa.
Ya yi.
Ka samu wani zaki ki dinka?
Ya akwai wata guda da na duba ya Sakina clothing or something. Kayan saye mini kyau sosai.
Ina ganin wannan ya taimaka ma rayuwar masu dinki da rayuwar matasa wurin aiki.
In dai aka gyara abin da kyau ya taimaka.
To wani gargadi za ki bawa masu dinkin da matasan gaba ɗaya?
In ana dinki a duba dinkin sosai a yi. A ya kamata a rufe jiki tun sama. Akwai dinkin musulmai dewa da za a yi.
ewa amma wanda muka gan yau dai jewa dai an rufe jiki amma yau akwai wani kuma dai to
suna na bashira fashion ga dai nazo na ga bari na ga kaman mu musulmai ba like a wuya mu shiri kaman dai inda dai westness nan ke shiri nan ba tinda modest way mu ya mu shiri nice le mu cover kan mu and we look elegant and it's not always and we still look Islamically good and elegant. Yes, I think among look beautiful. They can cover themselves, so look beautiful and elegant. And then so much I have respect for covering themselves. And they should always look different. Okay, fine. So guess yeah, ladies, they're not going shooting that. What else? It's modest and nice, but some of them they are come out to regulate wearing designers in them. And so very Susan Kaman, like it's modern. We are not supposed to expose any part of our body, right? Naga when you see, but then we're probably just soon as so we are, but they have to look at those things so that in everything you come out looking good and everything covered.
Young Christian Fatima Binta Zara, one that have seen him on Mesuna Jado. Young Krimisab. Fine, and then so far I've been the expert. Shini ke gani.
Wurin shigan mata kin ga an rufe ciki kamar yanda ake magana cewa wannan taro na musulmai ne.
Na ga gan wani dai yayi wani dai gaskiya bai yi ba. Fadin gaskiya.
Akwai gyara.
Yes, akwai gyara dai wayar.
Wurin ci gaban sana'a ko kina ganin masu dinki za su samu aiki.
Da kyau, dinki dai is a lucrative business da an kashi gaskiya cikin madaka. Luz bai sa wanda ke son ta koyar dinki da wani abu dai kata hesitate to go ahead and do it.
Assalamu alaikum, Hajiya Dala Hassan.
Na haji alabi baby face.
Dala ya ce ga taro.
So na ga taro yayi kyau amma akwai gyara ci. Da akwai yau tun da an ce ja ya kamata komai zamu yi. Gwada kamar eh musulunci ga yanda yake tafiyar da haraka.
Kina ganin an samu ci gaba nan gaba?
Eh an samu ci gaba amma akwai gyara.
Wannan zai ya kirkiwa matasa aiki.
Eh wanda ka yana kirkiro da matasa aikin yi. Amma gyaran da ke ya kamata mu gyara.
Kamar gyaran kin yake dan gwada miki daya biyu uku haka.
Eh na yan gwada miki saboda shiri in an ce hijab ya kamata tun bisan ka haka san ka ya kamata kai ne ka gyara shi ko waye ganka ka ya ganka wanga shirin musulmi 70%
kaso 70
ki 70 ki nan da.
To wani shawara zaki ba su?
Shawaran dan baya ai ba kare ba. Sabon shekaran Allah yawancin rai na ton su yin takiya cikin haka za a ki.
To irin wannan taro idan ana yi me yake kara wa matasa?
Yana kara da matasa kwazo saboda yanzu sun ga abin gida. Ba kowane lokaci za su yi shirin waje ba kamar wasin abin gala sun san kamar in za mu wuri kaza ga irin shirin da ya kamata mu yi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da wa nake magana?
Sunana Shamun Bako. Ina aiki da Alfredo's Bike muna a wannan taro na Modest Fashion Show.
Okay, ya kaga wannan taro a matsayin karamin musulmai. Shigan da ake cewa na musulmai ka gan shi anan?
Eh a kaso 70 cikin 100 zan yi ce an kyautata kuma an kamanta wato nuna sutura irin na musulmi hijabi sutura na dogon riga wanda zai mamaye jiki baki daya an kamanta na san tafiya ake na matasa dole nan gaba akwai wasu abubuwa da mun bukaci san gyara saboda abu yayi ya kuma kara kyau
kuma wanne zaka yi ka ambata mun abubuwan da kake nuna so a gyara ka
eh da dama kika duba irin an fashion wato masu dinkin kokodin da suka kawata waɗannan suturori kai wasu da yake sun fito suke irin baje kolin su a jiki sun da ya dan kama su haka to wannan muke sannan gaba masu kula da wannan shirin sai su duba daidaita amma ban da wannan wallahi ka so 70 wallahi da wanda suka fito su zo su baje kolin kayan da suturan wallahi kin ganki babban riga ne ba ki ganin ba ma lalle sarai ci ba ki ganin ya ma halittar can ba a gani dai marki su haka ba sai sa wannan ya burge ni sosai
kaga shi kuma me ka gani ya baka sha'awa
ko ne ba ni sha'awa shine an fito an zo an mara mu wannan al'amarin bayan kin san kasar Ghana na alfari da zamantakewa mai kyau ana alfari da irin zama na musulmi da krista zaman lafiya babu tsauran rayi da sauran su sai sabar wannan taron ya harmashi kin ga dama matasa na musulmi suka zo kuma mara wannan al'amarin bayan domin kaucewa ire-iren sasara da shiga da ke wanda ba shi da kawai kuma bai daidai da addini ba in ka ce sai wannan tattara me kake son ai to ire-iren wannan taro zai bada kola waɗannan wato sutururi ya bari masu irin waɗannan tattara ko shiri na banza su daina su koma kan turba
wurin samar da aiki
a wancan shekarar ina nan da dama waɗanda suka yi sai bold bada kolin a dinkin su ko ko tattara su sun samu ayyuka an gano inda suke aiki ana kai musu dinki suna samun kuɗi kuma da dama waɗanda yake jillalai ne wato shi ba tela bane shi ma bai dinki ban bai da amma yakan iya karba daga wani gurin ya zo ya bayyana masu sakawa mun ga waɗannan duk an yi su da sauran shi sai abu ne wanda yake muke ganin ya burge kuma yana riko kuma yana cikin sa sai to bai da dama an samu sakon kan sam sanawoyi
manyan teloli wato shahararrun masu dinki a Ghana da suka hada da Zaki and Clothing Catwalk by Tima Sakina Traore da dai makamantan su duk sun baje kolin dinkin su daga cikin abinda suka bayyana mana shine irin ci gaba da suka samu dalilin yin hakan
Assalamu alaikum ya sunana
Hawa ba brand name na ne Catwalk by Tima
to wannan abin wani ci gaba zai kawo aiki
oh na fara dinkin ga kaman ni da ita bundling this thing and I she come up 4 years ago with it. This is the fourth edition.
Am I right to fara dunki shekara na?
Oh, the na fara dunki, I will say exactly 4 years. The same year I started. The same year ni da ita muka fara aiki.
Wani ci gaba zai kawo ma matasa?
Matasa ni da kan gari na dan na samu mu mutane da suka san ni cikin aikin. Mu mutane kuma kamar yaran da suke tasowa da suke nema ko ya aikin hannu and all that stuff. Suna zuwa na koyon like up tun da na fara ga show ga like showcasing my stuff.
Mu zo ba tun dinki da wuce gani wannan zamani. Na ga kun zamani tsaddu. Na ganin zai tsaya nan Ghana kare ko duniya. Duka
yanzu ka ga duniya duka kowa na yin modesty like expo
shigan mu ya sake
idan mutan ba su yanda ake sar bude jikin nan it's even though all part of the kowa ya sake yana rufe jiki even though annan ba suna sa kayan musulman mu musu yi kyau ciki kiga yanzu a sa bude ido cikin dunkin da all that is that
komai kuna gani wannan ci gaba ne ya zo ma masu dinki ko kuma kin san da dinki bai kai haka ba yanzu dinki ya kai nan
eh gaskiya da ta ci gaba ya zo ma masu dinki yanda nace kamar exposure ya zo ciki yazo an waye an gane kiga wani made ne dinki wani na zanne da ya ga abin da wani irin dan wanshi da dinki yayi so ya koyi wani su habubuwa inda yana relax ne dole ya tashi
sannan akwai wanda ke shawon
dinki all that na sai ta exposure na cikin dewa
ya kike ganin wannan aikin dinki ban zuwa gaba
insha Allah din nan dai da zuwa mu fara ga matu yazo ba ma gaba because su yazo mai zai fiyaka don shekara biyar baya ba haka bane dashi kuma yanzu kuma zuwa gaba kuma kaduwa kuma mun kuma mu waye kuma mo
wani kira zaki wa matasa da suke gida kan su mai da hankali su kan aikin hannu su musamman yaran da suke koyi dinki
gaskiya dinki dai inda kana gida kana nima ki yanzu dinki ba wai kamar wanda ba su da ilimi kawai ake sa dinki a ce wai da mutum da ba shi da ilimi ke dinki yanzu mu samu mutane da yawa da suka yi university suka kare aikin su ma dinki ne an gama university aikin su duka dinki ne kiga kuma suna samun amfani suna cin kuɗi ciki do albarka na ciki idan kana gida kana neman aiki dinki I can recommend dinki ka baka like designing it's one of the best aiki da zaka yi do exposure na ciki kiga akwai fahimta da ilimi baka da ni ina gani ma kamar baka da ilimi ba baka yi kai ma dinki because ilimi ne ilimi ne dinki baka da da ake to baka da ilimi kake dinki kariya ne ilimi ne do gaggama abubuwa suka samu wani abu ne sai kana da fahimta alhamdulillah na ga mutane an cika an zo komai yayi kyau gode Allah da muka fara da bismillah muka kai da alhamdulillah
Bye.
jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma zamu koma zauren namu domin jin ci gaban bayanan da Hauwa ta shirya mana.
Za ku yi hajjar da ya kasa. Wani abu kike ganin zai taimaka wa rayuwar matasa cikin wannan abin da aka. To sana'an dunki dai sana'a ne don ku kai ka girma ga kan lokaci. Kina zaune cikin dakin ki ba. Ki ya ke dunki da girma ki ya ke dunki. Kina duka ne a baya kin siyar ki dai sana'an hannu ne bai zuwa ba. Kuma sana'an dunki kuma tun kakan kakanni mu duka an ga wani zan yanzu ga miki rigan sallah. Ke sa sana'a ne da in aka propagate cikin community nan zai tafiya ko dai gyara community da ana ganin mai dinki duka bai shi je bai su tuba da kin ga yaro bai kokari su sai ake to a tura sa dinki to kina ganin wannan taron da aka yi yau zai sake wannan kwarai kuwa kwasu ni na nike sayan ka ni mai dinki ne I'm a fashion designer kuma na da degree from the university ce sa wannan sabiga da kuma dinki ba kowa ke iya yi ba da yana kana ni kwakwalwan ka yayi aiki ka yi creative for you to be able to ka yi dinki ba abin da za ka tashi ka ji just like that bane ce sa wannan court na makaman na zamanin da ne ba yanzu ba yanzu dai an gane an waye an bari ba me naki fari game da taron gabaki ne da aka yi oh na ji dadi sosai especially your one and saying ta like she nailed it for me collection that was exquisite and I'm a hat fan alhamdulillah
assalamu alaikum madam ya biya sunana Nadia Moro
imeji kai yau
na zo modest fashion Ghana modest fashion week and I'm part of the designers
daga mutane da yabon dinkin ki da kika yi yau ko ba haka ba ana gwada dinkin ki ne kai wanda lalle an ce shigan musulmai ki kuma nuna shigan musulmai me ya kawo wannan na kika samu wannan hikima ki ga haka
okay for me ina gan kaman befi musulmi ya fita da bata rufe jikinta ba in order ka zama very elegant kan ka rufe jikinka and so stand out befi ka gwada jikinka shi ke gwada kama ba no ke mace ba ne no it's not like that ya fi yi rufe kanki ki wanga duba riga na nasa kanga it's very very everything is covered it's very beautiful you come out kina look very nice and elegant so that's what me Brandon and yana staff
da shekara na rika fara din
okay gaskiya ban koye din ki ba amma in ma nake koyan din ki sunan Sakina Traore sunan mama ne na doki na bata amma kaman mu duka ke gidan tana din ki gida sasa ina gani drinking ta sasa kadan kadan ga dan shirin fara daga wata secondary school ina zo ne gidan sai ga me kawa ah Nadia aiki yayi mini yau zo ki zama gwada miki ai sana je irin aikin da ta bani aikin gane
pleated
sai amin ah it's on the take drinking for years aikin da ni na ba ta yace so that was when in the next samu encouragement then still come on no I have to pick it up but not na magana for over 10 years
yes.
But I married Brand 2 years ago that was in 2020
10 years
yes.
Ya kika ga kai yanzu haka
yanzu ni na fara fito because you na dunki ma abiyoyi na da ni da kai na da just very few people kike dunki ma but yanzu na fara kama ina so come out but I'm doing it gradually.
So, yeah, kike ganin dinki nan zuwa 5 years.
Dinki bai karewa. Ko kin zama so ko kin tsariga. Kin zama jariri kin tsariga. Middle age kin tsariga. So, sa dinki bai karewa. Kuma wanda ya wuce shi zai komo. Wanda kuma kenan ga wata rana shi kuma zai komo. Shi sa ina need just ka zama creative in order to call more styles. That is it.
Kina gani ya ba matasa aiki da yawa
dunki har aiki hannu bai mutuwa dunki bai mutuwa
wani shawara zaki ba wa matasa da ke gida yanzu
ka zabi dunki yin gashi ba ka kai makanka kullum amma dunki ko da dare ka tashi kai ka dunki riga ka sa da safe kai kai makanka ko ba kai ma wani ba kai makanka wani ya gane ce ina so so marketing yana start from kai kanka
akwai gargari da zaki
advice to my young girls in the Kizua. It's not only about Snapchat. It's not only about makeup. Kar kowa ya zama ya ce wai ina gira wani ya zai bari kai kai makanka. Haka daga fara kai kai makanka. Magana da ni da Fadima.
Kar wani budurwa ta zama
na ta ce wai ina gira imma na ko baba na ko wani namiji shi ko miji na ko wani abu ka fara ambika amma baka fara ba babin
shugaba kuma wanda ta sasa wannan taron baje kolin Hajiya Hadiza Balafaila ta bayyana manufarta da burinta na gobe ga wannan taron
ya ku muna tare da wa ya ku kina tare da Hajiya Hadiza Balafaila ita ne wanda konce shugaban Ghana Modern Fashion Week to me na shiri game da taron da aka yi to taron da aka yi da shi dai mu ce farko mun gode ma Allah da muka yi muka fito da shi muka yi lafiya muka kare lafiya abin da muke roƙo kuma ne Allah ya sa kowa ya kai gida lafiya cikin kwanciyar hankali mun gode kuma gane na shekara huɗu kenan da muka yi wanga show sa muna hope kamar insha Allah next year da mu yi 5 years anniversary mun samu mu yi wanda ya fi wa ina sama da kanda abin da aka yi wurin you know abin ban sha'awa mu try mu promote hijab mu try mu promote modest ba inda zaka ba ka ya tsaya mu mai afinka ba inda zaka zaka yi shirin mutunci a ce maka bai da kyau sai sa cikin dare ka ainihin manufan taron menene to ainihin manufan taron nan shine muna son mu ga mutane cewa ka iya kai shiri amma ka kuma yi kyau ka rufe jikinka kai kyau ba shi ya cire jiki shi ke gwada kama kana da kyau ba in ka rufe jikin ka ma ka fi kyau to yanzu ka duba in dai ba an sa hijab an yi shiri mai kyau an zo abin ban sha'awa yasa wannan yana kuma kawo da designers wanda suke jinki muna da su da yawa cikin community
ya kike yake tattara masu design
so mun fara shi kamar kanda na ce shekara hudu ke gana 40 ya ke ga shi yasa muna yin social media muke post wannan so farko dai mun fara da wanda muka san su muka san suna kokari mun je wurin su ne muka same su suka zo muna ce ta the next year na she muka samu muka post she muka samu wasu kuma shin zo kuma abin da ke da ma dadi da ban sha'awa ne shine ba musulmai mu kare ba mu designer muna samu ma asan arnan to she ji gane kama modest na ko kuma shiri mai kyau na ba na musulmai kare bane na kowa ne ce sa abin da muke manufan mu da muke yin show ga ke
ina ganin wannan ya ce mu kawo matakan su samu aiki
so sai dole ji ka duba bane suke ai as model kin gane model sun nan kuma wani yami ya kashe ina son zama a model baba na iyaye na sun fiya saboda ina na fito kin gane ce sa mutane da yawa na mai suna zamanin cewa model nan ko an ce model dakan ne shi sha ko wani abu ba hakan ba ne sai ta wangana gwada cewa ba haka ba ne kai kan model ne kana yi ka take ma design a picture ya sai kayan shi da shi ce ta designers da suka zo ga akwai mutanen da su kira mu suna so shiri ne style da suka gani ko kuma wani daban ce ta is a way of I mean giving them revenue because suna samun kudi cikin wannan yana ne to matasa dai abin da nake musu ne mu tashi mai kyau shine mai kyau ba shi ke gwadawa ka ka rufe kyau yana ma bari kyau ka ya tashi kuma shin ga da muke yi ga muna ga ya tanko muna kiran kowa yazo in kana da wani shawara ne zaka ba mu in kana da wani dugunwa ko min da zaka san da ka yi ka kawo on board ka hot shunga muna maraba da kai annun mu gure yake
a da ana kallon kinki wani abinda yariya mun ka kasa zuwa makaranta su sha ji inda ka gama su ba ta yarda kan bala ba ko ta ci gaba a tura ta din to yanzu ya lamarin ya kai haka
kin ga ba dinki yan dinki ba su duka ke gwada kamar me shi bai zuwa su ba da yawa su da kika gane wurin sun yi university wasu ma har da master wannan mai gwada kamar ba su yasu yi designing ba designing nan shi kuma akwai ma ainihin school din shi da ake zuwa to yaro yaye ya tashi amma kullum ina emphasize kan ba ko kuma ina karfafa kan cewa yaro a bar yayi abin da yake so yayi domin in kana da in kan aka barka kana yi abin da kake so wannan kana samun wani dadi wani jin dadi cikin ka she kai abin ma da kyau kan da mutane ma da su zamani kama oh so kai wanga saboda ka san abin da kake son kai kuma in kana cikin aikin najima wannan da kake sani okay so haka zan yi ko kuma gobe haka kamata ni sai ka samu abin da kake so
ya kike ganin kinki gaba ki ga zai ka tance nan gaba zuwa 5 years
to dinki dai gashi nan muna nan muna ganin shi daban-daban dinki dai yanzu ko wani sa'a ya na baya na kasa
so mu gan kam international because mun samu ada tani suna reach out to us suna tambaya about show na ndika duba ko mun samu wasu turawa wurin wasu na kira mu su ce mu na wow suna su show concept na yana musu feel kuma muna duba insha Allah muna magana a Nigeria and then Dubai insha Allah za mu show wurin kuma wanga kuma zai kai sunan Ghana da sunan community mu a wani wuri a san da zaman mu magana na na karshe na gode ma kowa da zuwan shirin ga mun gode ma Allah mu lafiya
Hawa Abdulkarim Yopania Mira Amurka daga nan birnin Accra Ghana karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da kuma Julian Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya
Shining by.